heart she has a decay. Kabani rai marai yaka ikonka na bayanawa akoina arayuata alherinka na nunawa achikin rayuata da zuciyar godiya. Godiya da zuciyar godiya na zo gare ka da zuciyar godiya. Godiya da zuciyar godiya na zo gare ka. I will never be discouraged, 'cause I know you are with me. Some may trust in other powers, but I will keep trusting in you. The trials may come, the storms may be heavy, I will keep moving on. I will never stop. Zuciyar godiya, godiya, zuciyar godiya, na dogare ka, da zuciyar godiya, godiya, da zuciyar godiya, na dogare ka, da zuciyar godiya, godiya, da zuciyar godiya. Godiya, nazo ga.